watan Nuwamba na shekara 2016 aka buga sauran wasannin rukuni na cin kofin gasarin Turai UEFA Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan rukuni, inda kungiyoyi 16 suka keta raini a tsakaninsu. Ga yadda sakamakon wasan ya kasance, kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid ta samu nasara kan PSV da CU da Newa, yayin da Besiktas suka tashi Tangeras 3-3 tsakaninsu da Benfica. Celtic ko sun taka shi ne a hannun Barcelona da CU da babu a gidansu. Arsenal sun tashi 2-2 tsakaninsu da PSG. Napoli ta tashi babu tsakaninsu da Dynamo Kiev, yayin da Borussia Mönchengladbach suka tashi kunnan doki 1-1 da Manchester City. Lyon Rasmus sun tashi babu ne ciki tsakaninsu da Basel, yayin da Rostov ta taka shi a hannun Bayern Munich suke da Newa. Bayan kammala wasannin rukuni zagaye na biyar, ga yadda jadawalin rukunin ya kama, inda kowace kungiya take mataki. A rukunin A, PSG tana jan ragaman da maki 11, yayin da Arsenal take biye da ita da maki 11. Lyon kuwa tana mataki na uku ne da maki 2, yayin da Basel take mataki na hudu da maki 2, inda ya nuna Lyon da Basel sun fice daga cikin gasar. Sai dai akwai sauran wasa guda ɗaya tilo da za su buga. A rukunin biyu kuwa, Napoli tana almataki na farko da maki 8, yayin da Benfica take biye da ita. Napoli tana mataki na farko da maki 8, Benfica tana mataki na biyu da ita ma da maki 8. Besiktas tana mataki na uku da maki 7. Dynamo Kiev kuma tana mataki na hudu da maki 2, inda ita ma ta fice a cikin gasar. Barcelona take jan rukunin C, inda take da maki 12, yayin da Manchester City take na mataki na biyu da maki 8. Borussia Mönchengladbach tana mataki na uku da maki 5, yayin da Celtic take mataki na hudu, ita ma ta fita daga cikin wannan gasa da maki 2. A rukunin biyu kuwa, Atletico Madrid ne take jan ragamar da maki 15, yayin da Bayern Munich take mataki na biyu da maki 9. Rostov tana mataki na uku da maki 4, yayin da PSV take mataki na hudu da maki 1, yayin da Rostov da PSV aka fice su ga cikin wannan gasar. A rukunin biyu kuwa, Monaco tana jan rukunin da maki 11, yayin da Bayer Leverkusen take biye da ita a mataki na biyu da maki 7. Tottenham tana mataki na uku da maki 4, yayin da CSK na garin Moscow tana mataki na hudu da maki 3, ita ma an fidda ita daga cikin wannan gasar da na nahiyar zakarin nahiyar Turai. A rukunin F kuwa, Borussia Dortmund ne take jan ragaman rukunin. Borussia Dortmund tana jan ragaman rukunin da maki 13, Real Madrid na kasar Spain tana biye da ita a mataki na biyu da maki 11, yayin da Sporting Lisbon take mataki na uku da maki 3, Legia Warsaw tana mataki na hudu da maki 1, inda Sporting Lisbon da Legia aka fidda su daga gasan zakarun nahiyar Turai a bana. Leicester City take jan ragaman rukunin G, inda take da maki 13. Porto tana da maki 8, Copenhagen tana da maki 6, yayin da Club Braga ba ta da maki, inda ita ma ta fice ga wannan wasanni. A rukunin H kuwa, Juventus ke jan wannan rukuni da maki 11, yayin da Sevilla take biye da ita a mataki na biyu da maki 10, Lyon tana mataki na uku da maki 4, Dinamo Zagreb kuma tana mataki na hudu ne ba tare da maki ba, inda ita ma aka fice ita. Ana sa ran ranar 6 ga watan Disamba da 7 ga watan Disamba za a ƙara sauran wasanni guda 8 tilo da ya tafi. Huta lafiya.